Tijana da muda mai sauraro kai tsaye akan mita 88.5 da laifin mura zamani sunana Abba Isa Muhammad daga nan masallacin Juma'a na wato shiyar ƴan sanda ta daya da kenan Kano wanda aka fi sani da Azanwan kuma ni limamin wannan masallaci ko kuma na'ibin limamin masallacin da ya jagoranci sallah a yau a idan da wannan sallah bayan huduwar da ya gabatar kai tsaye ina tare da na'ibin limamin wannan masallaci wanda zan sada mai sauraro kai tsaye da shi domin mu ji huduwar a takeice mai tsoro amma da farko mai sauraro zai so ji cikakken suna
sunana ASP Adamu Abubakar na'ibin limamin shiya ta daya ta masallacin ƴan sanda da suke yake kan hanyar biyu muke rauta
to a takeice huduwar mai takunsa a wannan safi
huduwar mu ta yau ta kunshi ainihin wato kariya da Allah yake yawa mai imani na gaskiya da kuma aiki na kwarai wanda a cikin ta muka magana kan abin da ya shafi ainihin jin tsoron Allah a cikin dukkan ayyukan mu gabaki daya kar mu yarda da rudin shaidan cewa shi musulunci masallaci kawai ake yin sa a'a mu amince mu yarda kuma da rukan mu kan cewa musulunci a ko ina ake so mu yada shi mazamanta office din mu a kasuwannin mu da ko ina kar mu shigar da ainihin wani abin da yake sabanin musulunci shigar da ainihin wani abu da yake sabanin musulunci yake kamar ainihin rauni ake cin mutuncin mu gabas da arewa ko da ainihin gabas da yamma ko da arewa
kamar alal misali shigar da irin waɗannan irin abubuwa
yawwa a shigar da ainihin abubuwa na gaskiya a yanda office kake to kai maganin duk abin da zai kasance zalunci ne in shugaba ne kai sannan idan kuma kai karami ne kai maganin duk abin da kasance son ha'inci a matsayin ka na karami kada kai ha'inci zai kawo maka ainihin kai wannan gaba ka zama tushirwa na kwarai wannan
akwai wani sako ga al'ummar musulmai baya ga wannan hutuba domin dai dada hada kan al'ummar musulmai da kuma bunƙasa addinin na musulunci
ai sakon da ainihin wato yake da takaice shine mu zamanto ainihin masu yin aiki na kwarai a duk inda muka samu kanmu wannan shine zai samu saman shugabancin da zai zamanto na kwarai amma idan muka zamanto mu karan kanmu mu gyara kanmu ba babu yanda za a yi samanin shugabanni na kwarai kama kuntumi wallahi alaikum dabi'unku da halayenku ake kallo a samu shugabanni irin naku like yayi
to mai sauraro da Tijjani Adamu kai tsaye ka ji ni da na'ibin limamin wannan masallaci na shiyar ƴan sanda ta daya da kenan Kano Zanwan ban sani ba Tijjani Adamu ko kana da wata tambaya ko kuma ƙarin gaske da ya kamata a yi wa al'umma
da man kara ta shi ne kamar wato ƴan uwa al'ummar musulmai wanda a tsara jama'a musu hankali da su kara wato daura da mara da kuma shi da irin ayyukan daura da mara musamman zaka ga akwai masu ilimi a kodin shi amma sai kaga suna goje aikin daura da mara
to tabbatar da shi abokin aiki da yake can ɗakin yaɗa shirye-shirye kai tsaye yake shine akwai al'umma da dama wanda suke musulmi masu ilimin addini da na zamani amma suna jin tsoro ko kuma suna kaucewa shiga aikin damara ne addinin musulunci ya cike game da irin waɗannan mutane
a kullum ainihin kuskure ne mutum ainihin wato ya ce sai daga ainihin waje zai yi gyara tilas sai ya shiga dukkan irin wannan bangaren aiki na damara kullum muna jin ana kuka akan ainihin ƴan sanda sun yi kaza sun yi kaza ko ƴan karota sun yi kaza sun yi kaza yayin da ainihin mutane masu suke da ilimi da aqida ta gaskiya suka ce ba za su ainihin wato shiga irin wannan aikin a dama da su ba to ba nan ta shiga da faruwa kenan kowane lokaci dan haka ina kira ga duk mutumin da ainihin kasance yanzu ba shi da aiki a kasa da yake yi yake da ainihin kuma kwalin ko kuma takarda za ta ba shi dama shiga irin wannan ayyuka to ya shiga ya daki da ta kware a cikin wannan tsakanin ma'aikata
to Tijjani Adamu da mai sauraro sunana Abba Isa Muhammad kai tsaye daga nan masallacin Juma'a na shalkwatar rundunar ƴan sanda shiya ta ɗaya da ke nan Kano wato Zanwan da fatan Allah ya sa mu amfana da hudubar da muka ji sai kuma wani makon idan Allah ya kai
Allah